WXYV Baltimore.
How do I say goodbye? It's so hard.
Recent exhaustive research with Baltimore area radio listeners shows there is a tremendous opportunity for a brand new radio station, a contemporary hit radio station that plays only today's hit music. And that station, effective immediately, will be known as the new 102.7 XYV. Vice President General Manager Ben Hill will now press the launch control and kick off a new era in Baltimore radio.
Here's the question we asked hundreds of people in Baltimore. If you could design the perfect radio station, what kind of music would you play? And here's what you said. Play the best new songs that are fun to listen to and make me feel good. And leave out the old stuff. And don't just play the same songs everybody else plays. You told us what you wanted. And now we're giving it to you. The new 102.7 XY.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Baltimore's new 102.7 XYV. XYV. Today's hit music, 102.7 XYVVVV XYV.
Da 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 da